Musa Muhammad nake to azumi dai farilla ne kuma ana buƙatar kiyaye shi shine maganar cewa kiyaye shi ka kame bakinka da cin abinci ka kame gabanka da wajen ta'adi to wayannan su ne kadan yanzu za ka yanke muka azumi kuma idan kana son wajen ladansa ana so kai sahur kusan gari ya waye inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka samu lada mai tsoka idan kuma kana so ka samu ladansa bayan lokacin shan ruwa da an ce rana ta fadi ka gaggauta ka sha ruwa to shine maganar azumi abinda zaka yi ka samu lada mai tsoka kenan
wace nisba za a muna game da sallah kuma
sallah to alhamdulillah ita kuma sallah ita farilla ce mutum ya kula da dahara ya zo yayi alwala in ya tsaftace in zai bi liman abinda zai yi aka tare yi kama liman ya kabbara shi kabbara to ya samu sallah cikakkiya idan mutum aka ce mamun zai bi liman ya riga liman kabbara ba shi da sallah idan can wajen sallamewa aka ce mamun ya riga liman wajen sallamewa ba shi da sallah kadan a yanke abinda sallah take so kenan
to mallam akan zakafa
zakka idan kana da abinda ya kai zakka ko na dabba ne ka san zakka ita ma farillar kanta ne daga cikin abubuwa cikakken musulunci abubuwa guda biyar din ita da man kanta take yi idan aka ce kana da shanu guda 30 suka shekara cur zaka fidda daya ka bayar in kana yi wa Allah da manzansa biyayya daya kenan idan kana da tumaki da awaki ko suna hade ko kuma awakin ka ne suka kai 40 ko kuma tumakin ka ne suka kai 40 zaka fidda daya ka baiwa masu su ba naka bane a zamanin nan namu na yanzu a ce kana da kudi ya kai 700 ya shekara cur a hannunka to anan ne zaka zo ka fidda zakka in kana son Allah da manzansa amma idan basu kai wannan ba basu kai nisabi ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bahiru amwalakum bi zakati ku tsarkake dukiyoyinku da yin zakka saboda haka duk wanda yake wa Allah da manzansa biyayya zai fidda zakka ya bayar ga masu so kuma dukiyarsa za ta karu ta dawama a hannunsa
sadaka fa mallam
sadaka kala kala take ita sadaka wacce zaka yi ta nafila ta kasu gida bi daban-daban akwai sadakar da zaka yi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa man ja bil hasanati falau ashru amsaliha wanda idan ka yi sadakar guda daya Allah zai baka guda 10 akwai kuma sadakar da zaka yi Allah ya baka lada 70 akwai sadakar da zaka yi Allah ya baka lada 700 akwai sadakar da zaka yi Allah ya baka lada 700 suna nan daban-daban suke saboda abun a takaice ne na takaita man Allah
to sadaka na da wata falla ta musamman a cikin azumi
kwarai da gaske duk sadakar da kai a cikin azumi zaka samu lada daidai da zaka kai wata 11 kana sadaka in kai a cikin wata daya guda daya ta fi shauran duka sadakokin da zaka yi wanda ba lokacin cikin azumi ba
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya